tukura kurzan ma muzika shanga wan su ka bar sabaya kana kan sharafin ka gamci ka bar su da buya ashe gonar arziki ka fefe on kunya jigo na matasa ka ga gargasa ba kayan wasa ba ai maka wasa rabal injiniya barare gogege fanni na computer ba ai maka shinge a bayan aikin ka ba kari tare da banye a can kallo inda zo mu wake ta kurege kuje rabal jarimi guda ne can kaldu farin kwalli ai kyau a sashi cikin tando
Okay.